part, for Hamidol, Ayena Banish, tricky timing. I'm going to actually count out some of these as 1-2-3-4 in places, just so you get the sense of it. So here's the 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 6 bar rest before you come back in on bar 63 with hey, da, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 bar rest again, coming in on 71. Da 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 da